More music at houseofsongs.com.
Muhammad Sambo Sare Kim So Goranka Sano Muhammad Manga Sare Kim So Gorangi Agai Shekade Baba Jekadi Azaru Wanda Waji Kansale Baba Jekadi Azaru Ewa Yoga marai, garba amare na kore, garba da ti jani. Lala hajia hawa ta tai maka. Lala hajia hawa ta tai maka. Yaro aziri agai shaki, zikara aziri agai shaki. Dam Muhammad manga ta tai maka. Gorangi a oban shantali. Baba je kadia zarmi Muhammad manga sare kyum me so Magari Aliyu Alhaji Agode Angwan Zainab Agai Shekade Magari Aliyu Alhaji Agode Sarkanda Akima Etuta Sarkanda Akima Etuta Na Muhammad manga da tejane Na shahu baba shahu Na Muhammad manga ka temaka Sarkanda kima tuta Na shahu baba shahu Na Muhammad manga sarkanda so Aga ishaka day Na baby baba baby
More music at houseofsongs.com
Ah, madu Adalah ya ika sarikem meso.